أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين باي حق يوم و السلام عليكم ورحمة الله وبركاته cikin darasin mu akan bayanin budulan aqaid shi'a zan mu tashi yau a cikin matashiya ta biyu darasin mu na biyu yau da izinin Allah madaukin sarki jiya mun ga me ake nihi da shi'a lugar larabci da kuma istilahi na malamai yau kuma zan mu gani mata zahar mustalahu shi'a yaushe ne shi'a suka bayyana yaushe ne bayyana su kuma zan mu karanta shi a karkashin bahasin wani malami da yake cewa Muhammad Abdurrahman wanda yi shi bahasin ne muhukam wanda yi shi a shekara ta 2020 insha Allah ta'ala bisa kan shi ne zan mutattauna zan yi bayani akan faruwar shi'a bayyana su mu sani cewa ƴan uwa wannan firak wannan kungiya ta shi'a tana daga cikin manya-manyan kungiyoyi na musulunci bayan ahlus sunna ita take da yawa a cikin musulunci wanda suke da su nasaba kansu ne suke zuwa ga musulunci amma ana itibarin cewa ƴan waje wanda suke daga waje suna musu dibin cewa dawa'if ne na musulunci wanda kuma in an shiga kamar yadda zan mu ga abin da zan mu gani cikin darussa na gaba insha Allah bayan manyan rika jama'a ta ahlus sunna wal jama'a da'ifa wadda jama'a wadda ta hiyawa ta hirin jaye ita ce jama'a shi'a kuma a duniyar mu ta yanzu a zamanin mu na yanzu asar din da muke ciki sun hiyawa an hiyawan samun su a cikin Iran da Iraq su inda kasashen da suka hiyawa kenan kuma suna dibin kansu a cikin kungiyoyi na musulunci wanda suke nasabuwa zuwa ga musulunci dangance da faruwar su kuma yaushe aka fara samun wannan tawa'ibin yace yaxtalifu tarikh zuhur mustalahu at-tashayyu baina ahli sunna wal jama'a wama baina ayyamatu shi'a ana samun sabani akan cewa yaushe ne shi'a ta bayyana tsakanin ahli sunna da su kansu ƴan shi'a na tsakanin masu bahasi malamai masu bahasi da mustashriqin wanda suke turawa wanda suke cikin bincike cikin musulunci har su yattafi ulama ahli sunna wal jama'a ta yadda su malaman ahli sunna wal jama'a qadiman wa hadisan gabaki dayan su in an ce ahlus sunna wal jamaa ayin gabaki dai ba wata kungiya ba ko a ce kungiyar izala ko kungiyar kitabu sunna ko kungiyar kaza a dukkan gabaki dai ana nihin ahlus sunna wanda aqida su tahiya dai ce sun yarda da Allah sun yarda da sabanin dai shige sabanin dai shi'a to gabaki dai wannan ahlus sunna wal jamaa sun hadu kadim na farkon su da na yanzu su akan cewa bayani akan shi'a abu ne wanda yake bako a cikin musulunci kuma bid'a ce ta cikin addini wadda aka sayo ta cikin musulunci ba a same ta ba a zamanin Annabi alaihi salatu wasalam ko kuma zamanin halifofin shi Abu Bakar da Umar ibn Khattab ba a san ba wasu wanda aka sani da cewa shi'a a wannan zamanin ya rabbuna hazam anna awwal zuhurul lishi'a kana fi awakhir asrul khalifa salis Usman ibn Affan Ibn Hazm Allah ji kanshi mai litahin al-Milal wa an-Nihal akan litahin Firaq wal Adyan Allah ji kanshi yana ganin cewa farkon bayyana shi'a shine zamanin khalifa na uku Usman ibn Affan Allah ya rada shi yana fada cikin litahin shi al-Fasl fil Ahwa'i wal Milal wa an-Nihal yace summa waliy Usman fazadatil futuh wa tas'al amr a lokacin da Usman ya samu halifanci sai kuma budewa samun cin gariruwa da yaki da mai da su gariruwan musulunci sai yayyawaita wata sa'al amr lamarin musulunci yayyadu falawra ma ahadu insa'i masahif ahlul islam ma kadar da a ce mutun zai yi kokarin tattara takarun da suka hada musulmai a wancan lokacin ba zai iya ba ko baqiya kazalika sana ashar aman hatta mat lamarin ya ci gaba da haka tahiyya haka har sai da Usman ya rasu wabi mauti hasal al-ikhtilaf wa tada amru rawafid yace da rasuwar shi ne aka samu sabani mai yawa kuma sai aka bayyana rawafid suka bayyana sune ƴan shi'a yace wa wafaka kenan wannan bayani kenan na al-Imam Ibn Hazm akan faruwar ƴan shi'a ya faru ne tun lokacin rasuwar Usman ibn Affan khalifa na uku na Annabi alaihi salatu wasalam wa wifqan lil bahis Muhammad Yasari Abu Hadur kuma ya dace da babban malami wanda yake mai bahasi akan addinin musulunci Muhammad Yusri yace malaman Shi'a su suna gani kadiman da hadisan suna kokarin su tabbatar da cewa lamarin Shi'a ba sabon abu bane. Zamu yi su suna cewa tun harkon musulunci tun zamanin Annabi ma akwai yan Shi'a, kuma suna cewa tun harkon bayyanan musulunci tun zamanin Annabi sallallahu alaihi wasallam akwai shi. Wato min zalika qaulu Sa'd ibn Abdullah Abi Khalifa al-Ashari al-Qummi, al-Qummi yana cewa inda Shi'a babban malami ne na yan Shi'a. Kenan bayani su a ganin su cewa tun zamanin Annabi akwai ta, kuma ga bayanin su yake cewa hiya firqatu Ali ibn Abi Talib, Shi'a su ne jama'a Ali ibn Abi Talib, al-musammuna Shi'atu Ali fi zamanin Nabi, wanda ake ce mishi Shi'a Ali tun zamanin Annabi, ma'arufuna bin qita'ihim ilayhi, an san cewa sun karkata zuwa ga Ali, wal qawli bi imamatihi, kuma suna bayani akan cewa shine imam, shine shugaba yana nan tun zamanin Annabi. Minhum al-Miqdad ibn al-Aswad al-Kindi, daga cikin su akwai Miqdad ibn Aswad al-Kindi da Salman al-Farisi da Abu Jundab ibn Junada al-Ghifari da Ammar ibn Yasir da wasun su daga cikin wanda suka dace, wanda yan Shi'a suka zaba, suka ce mutanen Ali ne tun harko, huwa awwalu man tashayya min hazihi al-umma, wa hum, suka ce su ne harkon wanda suka fara zama yan Shi'a cikin al'ummar musulunci, kuma yan wajen Ali ne. Wannan har ra'ayin malaman Shi'a kenan dangance da faruwar Shi'a, suna ganin tun zamanin Annabi sallallahu alaihi wasallam, wanda lamarin ba haka ba yake. Yace bayna ma yara adadu min al-mustashriqun, ta yadda kuma wasu diyawa daga cikin mustashriqun suna gani khususan fil qarni at-tasi' al-ashar, balle ma a cikin karni na 19 wa madalul qarni al-20, da daidai wajen karni na 20 harkon shi. Itaqadu anna at-tashayyu yakhtalifu fi wujuhihi an al-islam at-taqlidi, suna ganin cewa shi an ci, hatta da mustashriqun sun tabbatar da cewa shi an ci ya sha bambam gami da addini na musulunci wanda aka sani. Ila al-hadd allazi da'a wahida min kibar al-mustashirin, ta yadda wani daga cikin manya-manya daga cikin malaman mustashriqun shine wanda ake cewa Ingas fi kitabihi a cikin littafin shi al-aqida wa shari'a fil islam, ila al-qawl yatahi zuwa ga cewa anna Shi'a ala wajhi dukka, Shi'a akan huskar tariqiqi, al-muntaqati allati tubanna fi jarasim as-sakhafat allati halalat waqt ala nazariyyat al-uluhiyyah fil islam, sune wanda suka kawo bambanci a cikin hatta da sha'anin uluhiyya, allantakar Allah madaukin sarki, sun kawo bambanci a cikin musulmi. Kenan wannan ya tabbatar da cewa suna da bambanci tsakanin su da sauran dawa'if na musulunci akan Allah ma madaukin sarki. Wa yadhkuru al-mu'arrikh al-islami ad-doktor Ragib Sarjani, babban malamin wannan doktor Ragib Sarjani yana bayyana cewa anna adadan min al-mu'arrikhin, diyawa daga cikin masu tarihi suna cewa inna bidayat Shi'a qarat ba'da istishhad al-Husayn, suna cewa faruwar Shi'a da sunan Shi'a ya faru ne a lokacin da Husayn ya yi shahada radiyallahu anhu, wa huwa ra'ayun wajihun jiddan, kuma wannan shine ra'ayi mai kyau sosai. Faqad kharaja al-Husayn, haqiqa Husayn ya huta akan lokacin halifanci na Yazid ibn Muawiya, ya huta zuwa zashi Iraq, bayan sun kira shi zuwa ga cewa yaje su kama mishi, su taimaka mishi, sai dai suka kadaita da shi, a ƙarshe suka yaudare shi yayin shahada a Karbala, dan saboda mu sani cewa da suke ta da awar cewa an kashe Husayn, an yi kaza, a haƙiƙanin lamari su kin ne ma suka yaudare shi suka kashe shi. Fanad matul majmu'ati allati qamat bi istida'ihi, jama'ar da suka kira shi suka yi nadama akan haka, wa qawru takfur, suka tabbatar da kahurci akan da huta daga daula ta Umayya. A wannan gurin ne yace huta daga da aka samu bayyanar Shi'a, wa urifa ha'ula'i bi Shi'a, wannan wanda suka yi khuruji kinna sune aka hi sani da cewa yan Shi'a. Kenan wannan shine da su'a da sunan Shi'a da kungiyar su a wannan lokacin ne suka bayyana. Wa bi hasabi adadin minan mawaqil islamiyya asiniyya wa Shi'a, inna ahammul furuq baina Shi'a wa sunna, babban bambancin da ke tsakanin Shi'a da sunna, huwa anna Shi'a ta taqid, cewa Shi'a su suna kudirina daga cikin aqidar su, bi anna al-imama wa khilafatu shar'iyya, cewa limanci babban shugabanci na al'umma da khilafa bayan Annabi alayhi salatu wassalam, to zuwa ga Ali ibn Abi Talib take, bayan Ali ibn Abi Talib kuma sai ta shiga cikin ƴaƴan shi guda 12 wanda suke sun nassanta su wajen su, kuma suka ce ma'asumai ne da suna daga cikin zuriyar Ali, ta haskar dalilai da suke kawowa na hankali, amma dalilai da suke kawowa na nasi, wanda yake nasi ne nasu, wanda su suke kirkire shi, wanda yake nasantawa cewa khalifanci a cikin ɗiyan Ali yake. wayar sarjisani waccan malami sarjisani ya gani cewa a wannan lokacin ne aka samu sabani na akida da na fiqhu dangance da wannan hukunci na bayyanar shi'a a wannan lokacin da suka bayyana nan duk aka samu bambance bambance na wannan shi'a kuma wai farqi shi'a hiya isna ashariya kuma su kansu shi'a sun kashi 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 a cikin su akwai isna ashariya akwai usuliya akwai ikhbariya akwai shaykhiya akwai uluyun akwai zaidiya akwai ismailiya ismailiya kanta takkasu daidai gurgurdan tarihi zuwa ga duruz da nazraniya da musta'aliya dayiba wanda ake kiran su da bahariya wanda suke mabiya ne na bahar ad-daudi daudiya bahar salmaniya bahar alawiya wa bihasbi darul iftaa al-misriya ashi'a mazhabun islami abinda darul iftaa na masar yayi nuni zuwa gare shi game da ta'arifin shi'a da bayanin su suka ce shi'a shine mazhabi na musulunci min jumlatu mazahibul muslimin daga cikin jumla ta mazhaban musulmi wanda suke nasaba kansu zuwa ga musulunci wa shi'a firqun adida suka ce shi'a jama'a ce kungiya kungiya ce ba kashi ɗaya bace min hal mu'tadil daga cikin su akwai masu tsaka tsakiya wanda kawai fifita san iyalan gidan Annabi alaihi salatu wasalam kawai suke buzukai ga zagin sauran sahabbai ba wa minhum al maqali a cikin su kuma akwai masu wuce gona da iri wa shi al imamiyya isna ashariya haka nan shi a isna ashariya haka nan kuma zaidiya wani juz'i ne daga cikin wannan kungiya ta musulunci zaidiya kuma a ijmalance su suka hi kusanci zuwa ga firqin shi'a suka yi kusanci kadan zuwa ga ahlus sunna da karkata zuwa ga ahlus sunna kenan su ne masu tsaka tsakiyan wanda busu zurfafa ba amma imamiyya falayun sabuna ila ahlus sunna wal jamaa ba anasaba su ko dai imamiyya zuwa ga shi'a imamiyya ko dai ba anasaba su zuwa ga ahlus sunna wal jamaa koda sun kasance suna da awar cewa su musulmi ne kuma suna nasaba kansu zuwa ga musulunci a cikin wannan gurin ya zama na wajibi ayi bayanin cewa dole ne ila anna ta'mimul ahkam ala jami' ash-shi'a duna tafrika cewa bai kamata ba a ce an gama duka ga baki daya dan saboda musulunci abu ne mai adalci ko da abokin adawa kake husuma da shi to musulunci yana adalci hatta da wanda suke abokan husuma shi yace suka ce malaman wannan na darul iftaa al-misriya bai kamata ba ga baki dayan su a game su ayi hukunci da ce ba tare da bambancewa ba a ki bayanin darajarsa a cikin shi'ancin ba tare da bambancewa cikin malaman su ba daga magarin jama'ar su daga cikin su yace babu adalci babu kyautatawa idan aka musu kudin gora ga baki daya aka ce kamar yadda muka yi bayani akwai tsaka tsakiya wanda kawai san iyalan Annabi ne alaihi salatu wasalam busu wuce ba kamar zaidiya da muka yi bayani busu wuce ba zugona da iri har suka kai ga zage zagen sahabbai da tsitsine ma ummahatul mu'minin da sauran su da kuma karkata zuwa ga Ali bal huwa ainul fi'ati allati yabghiha shaytan fi ummati muhammad sallallahu alaihi wasallam daga ciki kuma idan ya zama na muka yi haka muka yi kudin goro ba tare ba da cewa an bambance cewa tsaka-tsakai tsaka-tsakiya akwai masu wuce gona da iri to idan aka yi haka nan yace wannan udwani ne wuce gona da iri ne wanda shaytan haka yake nema idan kana kokarin adawa da wani kana kokarin wannan da shi kai kokarin cewa ga baki ɗayan shi dukkan komin shi sharri ne musulunci bai umarni da haka nan duk da mafi yawancin su yanzu wanda suka hi zahara dai suke bayyana koda suna taqiya sune wanda suke bayyana zagin sahabbai da kuma dubin cewa duk sahabban nan sun kahurta bayan Annabi sallallahu alaihi wasallam na'uzu billahi min zalik duk da zamu kai zuwa ga muka shiga cikin sulubin darasin mu zamu ga wannan abubuwan duka gabaki daya yace amma an nazaratu shi ali ahlus sunna amma kallan da shi a suke ma ahlus sunna sauran jama'ar da ba su ba fa yazkuru shaykhu shi babban malamin su dan shi'a yana fada adil ibn khamsin yace inna taqarubu bayna sunna wa shi'a huwa aksaru bi kaseerin min al khilafat wal fawariq al fiqhiyya al mazhabiyya yace lalle kusancin da za a ce tsakanin shi'a da sunna yana da nisa yana da yawa bambancin ba kusa bane ba za a kwatanta shi ba tsakanin a ce sabani ne na wannan na bayanin halifanci kadai da sabani na fiqhu da ko kuma na mazhabi sabanin ya wuce hakanan kenan wannan babban malamin su ne yake faɗa ake bayani akan cewa bambancin su da malaman sunna bambancin su da ahlus sunna wal jama'a ya hi ƙarihin akwatam da shi da bambancin masabanin mazhaba ta fiqhu me yasa dan saboda idan koda su busu huto suka bayyana ba qur'anin kan shi da muke karantawa wannan busu yarda da shi ba koda sun huto suna amfani da shi suna aiki da shi idan bazu ba su bayyana ba cewa busu yarda da shi ba jama'an musulmi gabaki dai su musu kallon kahurai duk da wanda ya kasance ya san abin da ke cikin aqida zan mu gani duka cikin muggan aqidin su wanda wannan duka gabaki daya shi al muqaddima ce game da wannan kin gobe insha Allah ta'ala darasin mu na gaba zan mu tashi akan daya bayan daya cikin muggan aqidin su wanda suke bayyana mana cewa wannan kungiya muguwa kungiya ce daga cikin kungiyoyin da suke nasaba kansu zuwa ga musulunci suna da muggan aqidu wanda in ba wanda ya karance shi ba zai gane ba abubuwan da suke ciki me yasa dan saboda duk inda za su yi karantarwa ko kuma za su yi bayanin aqidar su ba za su huto ba hakikanin lamari su bayyana abin da yake cikin aqidar su ba za su yi taqiya yana daga cikin addinin taqiya zan maganta boyewa za su boye abin da ke cikin zuciyarsu su nuna maka cewa sun yarda abin nan kamar sahabbai manyan sahabbai su Abubakar su Umar da sauransu su yi taqiya in suna cikin ahlus sunna cewa lalle wannan ba za su zage su ba za su yi komai akan su ba alhali kuma idan suka kadaita tsakanin su abin da ke cikin zuciyarsu suna zazzagin su suna tsitsine musu na'uzu billahi ta'ala min zalik nan zan mu takaita da izinin Allah madaukin sarki da na jiya da na yau karatun mu muqaddima ce babban darasin babban sulbin mawdu'in da muke son kaiwa shine zan mu hara a darasin mu na gaba shine bayani akan aqidun su daya bayan daya kuma ta huskar adalci ta yadda zan mu rika dauko maganganun a cikin littattafan su ba wai haka ba wani wanda ya nasaba musu dan saboda ba adalci bane ka dauki maganar wani kana sabaka ce ai ga cikin aqida suka za kuma ka dauko abin a wani littafin da ban a cikin littattafan su wanda suka yarda da su wanda manyan marji ne nasu a cikin addinin su a sune zaka dauka ka tabbatar da cewa wannan shine aqidar su kuma kamar yadda yake littafi bahasi ne wanda yake muhkam wanda aka gina shi akan adalci akan maida magana zuwa ga inda aka dauko ta kenan wannan shine insha Allah ta'ala darasin mu na gaba zan mu tashi akan babban abin da yake shine hadafin namu wannan muqaddima ce dai dan saboda duk abin da zaka yi bayani akan shi to kadan yar muqaddima akan shi akan a san shi wannan abin menene ne dada in so kuma akai zuwa ga sulbin mawdu'in wanda shine bayani akan muggan aqidun da suke cikin addinin Shi'a ubangiji Allah ya kiyaye mana addinin mu ya kare mana aqidan mu ubangiji Allah ya kare dukkan aqidar musulmi game da gurbata Allah madaukin sarki abinda muka faɗa daidai ya ba mu ladan shi wanda mai kuskure kuma Allah ya mana gafara wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.